Delta yana dondo amma jiriyan banda na dia ni bondan zamani gojine fannora jirfo ne aka asintinga film da doni sauti yan san muda da taro bon kasan bangu da kaisi
ni da gaskiya da ta yar
aiwa dai wato da ni ai gitano ko korban da gano machine bongoi furaisi sanga samba samba yan kamara silbon dikle usb ra zamani dondo ne kan kan buraisi indu film yan kan ifasara kullu irga samba buraisi
sara wannan duka muna tura su
goi kan imana dondo da wani gbonse annam wani gbon company fi
wagga sana'a da kokyani
ba ko yau dai kan ai gogote burkuno mana dondo gandin da ai so bai dai gite no yadin kain kaina kalai wana ai so bai gisa masa mun bore sai kain kaina kalai ne nungu feri wai bore dal bore kulno gaka ai musan bisi ai na charger yanke ci kan bore kan ni ga kamera sisire ai mun dani sai charge da battery yanku
wani busa rapid duka
kuna ya kan nadiya gogudu goyo da rana gungun murade ferin da da ban kai ne dinga berai wani
in cassette tana da tsawo
duka set to gugu gumo irga san badala waranka das kugummu dalwai koi dalwai cin hanfoyan burgudu zongu take koi zongu hanfoyan mu burghingudu zongu hinki hin nazar wodi ranu irgo gir murade kulfe dirzan kai wana wani wani lokal do har
da ubangiji
bure kan kanar ya dogu dai goguma goyo kani matkawai burawo na dahiren dinda
nazo
ayi kano im sambai se nadiya ga wani sambayan zama dana film waludoni sambani se haye kul ga fatta matkan ihimanda zama halga kason ayoyi mandi kan gati da manti inga wajin sai irwaye borai dirtunu irga kaga filmi yan doniyan wal seriyan sambu ado irma dugadiya sai zama irkelwaye borano
mace
ngurwa kan nadiya gubagici ngumafandinoriyan dogtegiyan feri karra anga gwandi yandan imi hauzu